Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a wasu tashoshin FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a FM, Nomad da Dalol FM, ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. A can kuma sun kasa kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu a tashar Alpha Radio, ko kuma za ku iya sauraron mu a koda yaushe da kuke da bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da murece, Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru Mishano daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirinmu na rana yau Juma'a 27 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ci abin da muke tafa da shi, ga kanun labarin.
Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da mutum 90 ya yi hatsari da safiyar yau. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar Democrats sakamakon tsige shi da suka yi. A kasar Isra'ila kuma, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa.
Tsakanin labaran kenan, idan muka shiga cikin shirin namu kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari yana da yakinin cewa har yanzu talakawa na goyon bayansa. Ko me ya ba shugaban wannan kwarin gwiwa?
Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa, mutum ne wanda bai azurta kansa da dukiyar al'umma ba, mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci.
To, da alamu dai har yanzu da sauran rana a kaba dangane da batun 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda
yamin karbar hukumar fadar kawai su tana da kusan lokacin gama karbar hukumar uku a cikin jihar Zamfara da ke iyaka da Isra.
To, muna dauke da cikakkun rahotannin nan da ma wasu labaran, amma fa sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar Democrats sakamakon tsige shi da suka yi yayin da ake ci gaba da takaddama a majalisance kan tsarin sauraron ba'asin da za a yi a majalisar dattawa. Mr. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "'Yan jam'iyyar Democrats masu taurin kai kuma marasa taɓuka komai, waɗanda a kwanakin baya suka yi ta gaggauta tsige ni, amma a yanzu kwatsam sai gashi sun fara komai nasu a hankali, maƙaryata kawai." Ita dai kakakin majalisar wakilai, wato wakilai Nancy Pelosi, ta dakatar da aika daftarorin tsige shi zuwa ga majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican domin su fara nasu zaman ba'asin. Ta ce ba za ta aika su ba har sai ta tabbatar cewa majalisar za ta bi ka'idojin da ya kamata ta bi wajen gudanar da zaman ba'asin. Tsige shugaba Trump da aka yi dai ya sanya shi ya zama shugaba na uku da aka taba tsigewa a tarihin kasar Amurka. Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da mutum 90 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum 12 ne da suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 20 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. Hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hular kasar ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar cewa jirgin na kamfanin jiragen saman Bek Air ya buge wata katanga da wani gini mai hawa biyu bayan ya tashi daga filin jiragen saman Almaty. Sakamakon haka, hukumomi suka dakatar da tashin dukkanin jiragen kamfanin na Bek Air da kuma jirage kirar Fokker 100 a kasar har sai an gudanar da bincike kan lamarin. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya yi gagarumar nasara kan mai kalubalantarsa na jam'iyyar Likud, wato Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a jiyan. Wannan nasarar ta ƙara wa Netanyahu ƙarfi yayin da ake dosar babban zaben na uku da ƙasar ta Isra'ila za ta yi cikin shekara guda wanda za a yi a farkon watan Maris mai zuwa. Netanyahu ya yaba wa magoya bayansa inda ya ce, "Wannan babban nasara ce muka samu. dukkanin magoya bayan jam'iyyar Likud, ina godiya da soyayya da kuma goyen bayan da kuka bani. Shi dai Mr. Sar, wanda Netanyahu ya kayar, ya rungumi kaddara a inda ya ce zai ci gaba da goyen bayan jam'iyyar Likud har a zaben da za a gudanar. Kuna sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta tsananta matakan murkushi a dawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar a jiya, bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar, tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin internet. An dai fara zanga-zangar ne a ranar 15 ga watan Nuwamba bayan da aka ƙara farashin man fetur. Ana ganin wannan halin da kasar ta shiga shine ɗaya daga cikin mafi munin da ta taba shiga a kwanan nan. Wani bidiyo da sashen harshen Persia na muryar Amurka ya samu ya kuma tantance daga Iran ya nuna yadda wani jami'in tsaro ya kuma ya kama mutane da dama a makabartar Beheshi Sakine wanda ke garin Karaj dake arewacin kasar. A kasar Kenya, wani nau'i na ken kerenar cactus na ta yaduwa tare da lalata wuraren kiwo masu matukar yawa, sannan duk dabbar da ta cita takan kamu da ciwo. Mutanen Kenya dai sun bullo da hanyoyi iri-iri na magance wannan matsalar, ciki har da mayar da irin wannan cactus din wani nau'in abinci da mutane za su iya ci. A yankin tsakiyar Kenya, mazauna wuraren sun ce wannan nau'in na sanya mutane na ta gudu daga muhallansu.
Many people have moved out because their goats and cattle are dying. The people of Ilpo.
Wani shugaban al'ummar yankin mai suna Philip kenan ke cewa yawancin mutanen Ilopel Ilpolei da Minoshoi sun bar gidajensu zuwa wasu garuruwa sakamakon mutuwa da dabbobinsu ke yi. Masana na ci gaba da bayyana cewa bata da wata illa ga dan Adam sai dai dabbobin. Duk da cewa ƴan Kenya na kokarin samun hanyoyin da za su kawo ƙarshen wannan matsalar, lamarin na ci gaba da korar mutane daga muhallansu.
Madina Dahir kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Za mu fara daga Najeriya ne, inda a 'yan watannin nan shugaban kasa Muhammadu Buhari yake fuskantar suka daga wasu mutane, ciki har da waɗanda a baya suke mara masa baya akan yadda al'amura suke tafiya a gwamnatinsa. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Adamu El Hikaya ya hada mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya lura da yadda mutane ke mara masa baya a duk lokacin da ya fito don yakin neman zabe. Shugaban ya kara da cewa lokacin da ya zarci jihohi 36 ya ga dandazon jama'a sun fito don tarbarsa da sauraron bayanansa, da hakan ya nuna suna kaunarsa da jajanta masa. Shugaban na magana ne lokacin da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci mabiya addinin Kirista don gana rubukin Kirsimeti. Yawan mutanen da kan fito, inji shugaban, kudi ba zai iya sayen goyon bayansu ba, ta haka yana fatar tarihi zai yi masa adalci bayan ya sauka daga mulki. Buhari, wanda ya fara takara a 2003, ya lashe zaɓe a 2015, ya ɗora kamfen ɗinsa kan batun yaƙi da cin hanci.
Ba wani dalili ya sa al'umma suke yarda da magana in na fito ne ta sai waɗannan abubuwa wanda ne. That means duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban ƙasa, ga wannan sha'ani na PTF aka samu. Manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi, aka gyara hanyoyi, aka gyara asibitoci, aka gyara makarantu, aka kawo magunguna, aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda. Saboda haka mutane ba wawaye ba ne, sun lura sun ga ana riƙe amana. Shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani, ga alama har yau ba alanan zai tsaye aiki.
Dan majalisar wakilai guda Jika Zaure yana daga waɗanda ke mara wa shugaban baya, inda ya sharhi kan kalaman shugaban.
Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa, mutum ne wanda bai azurta kansa da dukiyar al'umma ba, mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci, kuma mutum ne wanda yake da haƙuri, kuma yake da ƙoƙarin kullun ya ga an Najeriya ta gyaru. So ina ganin abin da yake nufi shine Najeriya za ta tuna da shi a matsayin mutum mai kishi dukkan wasu al'amura da suke faruwa da mutane suke ganin laifinsa ne ba laifinsa bane ba, domin magana ta gaskiya an riga an sa Najeriya a cikin matsaloli ne waɗanda yanzu ake ganin kamar shuka ce aka yi yanzu ne ta fito. So kaga in kana ƙoƙarin abu a zuciyarka ta tsarkake zuciyarka, amma wasu kuma suna maka kallon wani abu, so dole ne zaka ce kana fatan tarihi zai maka adalci, domin adalci shine zai duba ya ga niyoyinka da kuma irin manufofinka da kuma irin abubuwa da kake ta ƙoƙarin kaga al'umma sun samu na alheri.
Shugaba Buhari ya ce ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen ayyukan raya ƙasa, kuma zai ci gaba da dagewa kan wannan manufa har ƙarshen mulkinsa 2023. Gwamnatin Buhari na fama da sukar rashin cika alkawari, rashin adalci a yaƙi da cin hanci, da ɗaukar matakai da kan ƙuntatawa talakawa. Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. A ranar Litinin ɗin nan da ya gabata ne, wasu 'yan bindiga suka kai wasu garuruwa 9 da ke ƙaramar hukumar Danko Hari a jihar Kebbin, Najeriya, inda aka kashe wasu mutane tare da raunata wasu. Abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel ya samu tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar ta Kebbi, DSP Nafi'u Abubakar, akan wannan al'amari, inda ya fara da tambayarsa ainihin abin da ya faru, sai ya ce:
Taron zace Litinin kenan 23 ga watan 12 shekara 2019 a Litinin karfe 7:20 na yamma, mun samu labarin barayin shanu sun afka wa ƙauyen Yadako. Kamar labarin shi kamfanin da yake dama na jihar Kebbi, wato Garba Muhammad Aji na PAP, sai da aka tura jami'an mu su kai su ga Garba ya wurin da yake da gaggawa.
Mutane nawa suka rasa rayukansu a wannan hari da suka kawo, da 'yan sanda suka je suka samu?
Ke mutum biyu suka rasa rayukansu dalilin wannan harin.
Akwai waɗanda suka jikkata dalilin harin?
Eh, akwai mutum guda shi ne da muka sani da zaka yana kazama da ni a asibiti.
To, kamar da kace kun tura 'yan sanda sun je gurin da suka je a daidai lokacin sun samu 'yan bindigar a gurin, kuma me ya faru?
Ka dama ka san garin ba ke sai a kani za a ce da gaggawa. So shi kusan zai bude da zance suna a cikin daji ne na zantar ya kasu ne ne kuwa ta bi aikata hasa kuma sai su gudu su koma ciki.
To, an samu nasarar kama wani daga cikin 'yan bindiga da suka yi wani hari kuwa?
A'a, ba a yi nasara ba gaskiya.
To, shin wannan daman ya taɓa faruwa ne a garin ku, kuma wani shine karin farko da mutane suka samu wannan hari?
Eh, dama kafin yammin karamar hukumar ta Danko wasu dai tana da kusan lokacin gama karamar hukumar uku a cikin jihar Zamfara da ke iyaka da Ikila. Idan sun je wani gefe yau da ba suna zuwa wannan gefe, saboda daji da yawan tsakanin su.
Wato, da alamu dai burbushin 'yan bindiga yankin Zamfara ne suke faɗa wannan yankuna suna kai har-hare kenan.
Haka muke tare, insha Allah.
To, akwai labari da ke cewa 'yan bindiga sun kwashi shanu da yawa, shin me gaskiya wannan batu?
Eh, gaskiya ne, sun kwashi shanu.
In aka kwatanta kamar nawa za a ce kina aka kiyasta?
Eh, to, a yanzu dai muna haɗa lambobi saboda ga kowa zai ci gana ki gana ki. So, gaskiya da mai iya su kammala ba, amma dai gaskiya ne an kwashi shanu mutane.
To, a matsayin da kuke rike da rundunar 'yan sanda ta wannan jiha, wannan mataki kuka ɗauka domin ganin cewa waɗannan hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa irin wannan ƙananan hukumomi ba su sake faruwa ba?
Eh, alhamdulillah, yanzu da suka yi muke magana shi jami'an ɗinmu da suka fito ne da haka shin a wurin don girke su a kan iyaka don a hana sake samuwar hali irin yadda ya gabata.
To, madalla, mun gode ƙwarai da gaske. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kebbi kenan, DSP Nafi Abubakar, ya labai, mun gode.
To, mun gode sosai. Na gaida Sarfilu Hashim Gummel da tattaunawa wasa da DSP Nafi Abubakar, kakakin rundunar 'yan sandar jihar Kebbi. Yanzu kuma bari mu koma kasar Ghana, inda al'ummar kasar ke ganin cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, bisa la'akari da yadda ake yunkurin tsige shugaban Amurka, kuma shugaban da ya fi shugabannin duniya iko, Ridwan Abbas. Gare ka.
A bisa la'akari da irin abin da ke abukuwa a kasar Amurka a yanzu haka, kokarin tsige shugaban kasar Donald Trump, jama'a na tambabar ko hakan zai iya abukuwa ga wani shugaba a Afirka. Ganin Salim Maliki da shugabannin na Afirka suke yi na amfani da cikakken iko ba tare da biye wa doka ba, kenan suna cin karensu babu babbaka ta mallaka ko cin karfin rukunoni da ya kamata a ce su ne za su tabbatar da amfani ko daidaitar da abin da suke gudanarwa in sun kauce hanya. Wani kwararre a harkokin duniya kuma mamban majalisar dokoki na yankin wata tsakiya, Dr. Rashid Pelpo, ya yi mana harin haske, ya ce
nobody is above the law. If a president commits a crime, he can be removed from office in the same way as is in the United States. We have the same law in Ghana which will allow our parliament to impeach a president.
Babu wanda yafi karfin doka. In shugaban kasa ya karye doka, za a iya fitar da shi daga office kamar yadda ake yi a Amurka yanzu haka. Muna da irin wannan doka a nan Ghana da zai ba majalisar dokoki damar tsige shugaban kasa in ya karye doka ko yayi abin ganin dama da ikonsa na mulki. Don haka darasi da ke akwai shi ne, majalisar dokoki na da ƙarfin da za mu iya amfani da shi. Na biyu, shugaban ƙasa bai keɓantu daga yin amfani da doka a kansa ba kamar kowa. Shi da kansa yana ƙarƙashin ikon dokar ƙasar ne. Don haka in har ya karya dokar zai fuskanci abin da dokar ta tanada masa. Da aka yi masa tambaya akan ai akwai alfarma da sun ka hana a kai ƙarar shugaban ƙasa kotu ko kuma a ce za a tsige shi a nan Ghana, Dr. Pelpo sai ya ce
there are no privileges that prevent the president from being, but there are privileges involved in the president not being sent to court. President is sitting, he's still the president of Ghana. You can't go and impeach him to court, but you can impeach him if he's violating the constitution and is putting the country's security in jeopardy.
Babu wata alfarma da ta hana a tsige shugaban kasa a Ghana, amma akwai alfarma da ta hana a kai shi kotu. Shugaban kasa daban ne, shine shugaban Ghana. Ba za ka iya kai shi kotu ba, amma za a iya tsige shi in hari yana kaucewa hanya ko kariya dokokin kundin tsarin mulkin kasar ko kuma yana jefa tsaron kasar cikin hadari. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Masararo kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dauraya ne ko kuma bitar muhimman batutuwan da suka faru a Majalisar Dokokin Amurka a wannan shekara mai karewa. A daidai lokacin da majalisun biyu suka kasa batun tsige shugaba Trump a gabansu, inda takaddama za ta je gaban Majalisar Dattawa, bayan da takwarata ta wakilai ta riga ta tsige shi a baya. Sunana Mahmud Lalo. Da farko shekarar 2019 ta fara ne da abin tarihi na mamaya da mata suka yi a Majalisar Dokokin Amurka, inda suka lashe kujeru da dama, daga cikin su har da kabilun da ba su da rinjaye da kuma tsiraran musulmi. Takamaimai Majalisar Dokokin Amurka ta fara ne da tunkarar matsalar rufe ma'aikatan gwamnati da ya samu asali tun daga ƙarshen shekarar 2018, inda aka kwashe kwana 35 ma'aikatan gwamnatin na rufe. Kuma da wannan batu, ƴan majalisun suka fara karin kumallo bayan da aka rantsar da su.
There was no warm-up period. We arrived on January 3rd. We were sworn in.
Katie Porter kenan, ƴar majalisan wakilai take cewa, ba mu samu wani cikakken shiri ba. mun isa majalisar a ranar 3 ga watan Janairu sai aka rantsar da mu kuma ba tare da bata lokaci ba cikin ɗan sa'o'i kaɗan muka kada kura'a kan yadda za a bude ma'aikatan gwamnati.
To amma duk da haka ba a bude ma'aikatan ba har sai wuraren ƙarshen watan na Janairu, lamarin da yasa aka jinkirta jawabin da shugaba Trump ya gabatar a gaban majalisar kan halin da ƙasa ke ciki.
We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions.
Yace zamu iya dinke barkar da ta dade a tsakanin mu, mu manta da sabanin da ke tsakanin mu, mu kuma gina sabuwar hadaka. To sai dai abu ne mai kamar wuya a samu irin wannan hadin kai da shugaban ke muradi. Muddin idan aka ce ɗan Democrat ne ke da rinjaye a majalisar wakilai, su kuma ɗan Republican suke da rinjaye a majalisar dattawa. Kaifuri Kafaro tsohuwar ɗan majalisar dattawa ce daga jihar Ohio.
Everybody is pointing the finger at the other person.
Kowa na zargin kowa da laifi. Abinda muke gani ba wani abu bane illa takun saka da ke wakana wanda bai shafi ayyukan da Amurkawa ke fatan za a yi musu ba.
To yanzu a tsakiyar watan Disamban nan, majalisar dokokin Amurkan ta amince da kudurori guda 90 waɗanda suka zama dokoki daga baya. Hakan kuma na nufin wannan shekara mai karewa ita ce shekara da majalisar bata taɓuka komai ba a tarihin baya-bayan nan. Da yawa dai daga cikin waɗannan ƙudurori sun karkata ne kan ƙananan batutuwa kamar sauya sunayen ofisoshin aika wasiƙa na post office wanda yanzu ake kira Lucas Law Memorial Post Office. Stephen Beard na jami'ar George Washington ya ce 'yan majalisar dokokin Amurkan sun gabatar da ƙudurori da dama, amma ya ƙara da cewa
the fact that they're sitting there and not moving is reflective.
Idan muka la'akari da cewa suna zaune ne kawai a wurin ba sa komai, hakan na ƙara nuna bambance-bambancen aƙida da rarrabuwar kawuna, kuma hakan kamar wata manuniya ce da ke ƙara fito da yanayin yadda ƙasar mu take. Kuma yanzu haka kowa hankalinsa ya koma kan zaben da ke tafe ne. To wani batu kuma da ya ƙara dagula al'amura a majalisar wakilan a wannan shekara shine batun tsige shugaba Donald Trump. Jared Nadler ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar ta wakilai.
No president is supposed to be a dictator in the United States.
Yace babu shugaban da ya kamata ya zama mai mulkin kama karya a Amurka. To amma wani abu da ya zo wa mutane da dama da mamaki shine yadda majalisar wakilan ta kulla wata yarjejeniya da Trump. Suka amince da kudurin da ake kira USMCA wanda ya shafi hulɗar kasuwanci da kasashen Mexico da Canada.
We're grateful that the president has signed that legislation.
Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan take cewa muna godiya ga shugaban da ya rattaba hannu akan wannan doka.
To daga cikin kudurorin da ba amince da su a majalisar ba a wannan shekara, akwai kudurin da ya shafi shigar baki kasar da na kiwon lafiya da kuma batun tsaurara dokar mallakar bindiga. Amma duk da haka wani kasafin kudin karshen shekara da aka yi ya samar da gurbin gudanar da bincike kan yadda za a samar da matakan kare haduran da suka shafi bindiga. Aka kuma samar da wasu kudade don gina katanga da ƙara yawan shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da tabar sigari wato zuwa shekaru 21. Idan aka duba sashen hulɗar Amurka da ƙasashen duniya kuwa, a wannan shekara ta 2019 mai ƙarewa, majalisar ta samar da wasu sabbin dokoki da ke kare haƙƙin bil'adama a Hong Kong. Haka zalika majalisun biyu sun amince da wata doka da ke kare haƙƙin 'yan ƙabilar Uyghur da ake musgunawa a China. Chris Smith ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican.
We must say never again.
Yace ya zama dole mai Allah wadai da ɗabi'ar kisan kiyashi da ake a kan 'yan ƙabilar Uyghur da sauran ƙabilu a China. To sai dai yunkurin hana sayar da makamai ga Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Ingila da Faransa da Spain da kuma Italiya duk ya ci tura. Saboda amfani da ƙarfin ikonsa da shugaba Donald Trump ya yi, ya hana dokokin kamar yadda ya daƙile yunkurin hana Amurka ta taya Saudiya faɗa a Yemen. An sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako wanda ya waiwaye kan muhimman batutuwan da suka faru a majalisar dokokin Amurka musamman ma ta wakilai. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu a sabon shekara. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Caroline Ferrasuti da Amina Buhar Auna, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a sabo shekara idan Allah ya kai mu.
gaida Mahmud Lalo da Shirin Duniyar Amurka. Har yanzu dai ga Mahmud Lalo ya dawo da karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Zamu fara ne da sakon Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga. Waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA, ku ga wa ƙasashen duniya su daina yaudarar junansu a yaƙi da ake yi da ta'addanci a duniya. Domin ana zargi suna cin dinduniyar junansu da sunan taimakawa yaƙi da ta'addanci. Sai kuma sakon kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama na jajanta wa 'yan uwa da iyalan sojojin jamhuriyar Najeriya 14 da suka rasa rayukansu a bakin daga. Da fatan shugabanni da masu hannu da shuni za su taimakawa iyalan waɗannan mamatan. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare sake afkuwar hakan nan gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, da fatan kuna da lafiya. Dan Allah muna roƙon wannan gwamnati mai tausayawa talakawa ta duba yiwuwar shimfiɗa mana hanya daga garin Ƙaura zuwa Kogi da Banga da kuma Katsaura, domin mu al'ummar wannan yanki muna cikin mawuyacin hali sakamakon mummunar lalacewar wannan hanya. Muna godiya a tashi lafiya VOA. Salam muryar Amurka. A yau muna son ku isa mana da sakon jajantawanmu zuwa ga iyalan 'yan uwa da abokanan sojojin jamhuriyar Nijar ɗin nan 14 da suka rasa rayukansu sakamakon harin kwanton ɓaunar da aka kai musu. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Sani mai lange-lange ya wuri. Salam VOA Hausa, a yau mun shigo wannan fili ne domin mu taya al'ummar kristocin duniya musamman ma na Barikin Ladi da Jos da Mangu da Bokos da Gashishi muna kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. Allah shi ba mai ta mana. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada, sai kuma Zainab Babaji Barikin Ladi Jos Jihar Plateau. Sai sakonmu na ƙarshe kuma daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga Jihar Yobe, wanda ke salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na jajantawa al'ummar jamhuriyar Nijar kan wani hari da aka sake kaiwa dakarunsu har ya sanadin mutuwar sojojin ƙasar. Da fatan gwamnatin Nijar da manyan sojoji za su miƙe tsaye don kawo ƙarshen yawan hare-haren da ake kaiwa kan sojojinku.
Madalla Mahmud, yanzu kuma ga Madina ta dawo da labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da sukar 'yan jam'iyyar Democrats sakamakon tsige shi da suka yi yayin da ake ci gaba da takaddama a majalisar ce kan tsarin sauraron ba'asin da za a yi a majalisar dattawa. Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauki da mutum 90 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum 12 ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum 20 suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. A kasar Kenya, wani nau'i na kerenar cactus na ta yaduwa tare da lalata wuraren kiwo masu matukar yawa, sannan duk dabbar da ta ci takan kamu da ciwo. Mutanen Kenya dai sun bullo da hanyoyi iri-iri na magance wannan matsalar, ciki har da mayar da irin wannan kyarnar wani nau'in abinci da mutane za su iya ci. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gagarumin nasara kan mai kalubalantarsa na jam'iyyar Likud Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a jiyan.
Da takaitattun labaran za mu sallama da ku a cikin shirin namu, sai kuma can an jima da daddare, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kanku akan al'amura da suka sha muku kai a shirinmu na dare. Yanzu muna taya iyalan marigayi Alhaji Bashir Zakari, Alhaji Ibrahim Dutse Dallatun Dutse da kuma Alhaji Salisu Muhammad ɗaurin auren murnar ɗaurin auren ƴaƴansu Akibu Bashir da Halima Kabir Ibrahim da kuma Muhammad Hafiz da abokiyar aikin Mubaraka Bashir, wanda za a yi GB ranar Lahadi 29 a masallacin Sheikh Tijjani Kofar Mata. Haka nan ma muna mika sakon taya murna ga ango Muhammad Muhammad Salisu Sharif Mamman da amaryarsa Rukayya Abbas Abare Gogo, wanda za a daura auren su suma ranar Lahadi a masallacin Juma'a na Hamza Abdullahi dake Hadeja da karfe 2 na yamma. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyan Munik ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kara sauni lafiya. Yanzu kuma sai ku dakaci maimaitin shirin yau da gobe.